Tiri na 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 do fi na ti Fe mala tai ti Oi do fi na mala tai ti Oi do fi na ti Fe mala tai ti Oi do fi na mala tai ti Tiri na 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 do fi na ti Fe mala tai ti Oi do fi na mala tai ti Oi kama ta 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 Fe li da do 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 Oi, doi, vei, apen, vei, apen, vei, apen, cosama. Mi dekoi, te goi, vo, dedo, su. Ame, ame, foi, ame, ti, do, cala. E, con, le, de, maio.
Da 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 da